sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lol da Kumaniya dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Laraba 1 ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Ali ne, ina kuma tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirye a safiyar nan tsakanin labarai.
A cikin jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa majalisar dokokin Amurka, ya ce zai aika wa majalisar da kasarin kuɗi da fannin tsaro ke dauke da kaso mafi tsoka. Mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba ya zama shugaban hukumar leken asirin tsaron kasa ya bayyana rashi a matsayin babban barazana ga Amurka. Jama'ar jihar Unity ta kasar Sudan ta Kudu, daya daga cikin yankin da ya fuskanci matsanancin fari, sun ce sun rayu ne ta fannin ta amfani da cin ƴaƴan itace.
To kanin labaran kenan.
And citizen of South America, tonight as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our nation's path toward civil rights and the work that still...
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa a yayin da muke kammala bukukuwan watan da aka kebe domin tunawa da karrama tarihin bakar fatar Amurka, hakan kuma na ƙara tuna mana da irin tarihin gwagwarmayar yancin walwala da kuma aiki da ke gabanmu. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Za mu kuma je Najeriya mu ji yadda ta kaya a helikwatar PDP ƙarƙashin Madu Sharif da kuma yadda ƴan Najeriya suka dukufa wajen yiwa shugaba Buhari addu'ar samun lafiya. A halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Masare, assalamu alaikum. A cikin jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa majalisar dokokin Amurka, ya ce zai aiko wa majalisar da kasarin kuɗi da fannin tsaro ke ɗauke da kaso mafi soka, abinda ya fi aka ba taɓa gani ba a duk tarihin Amurka. Ya ce sojojin Amurka maza da mata na buƙatar wadatattun kayayyakin aiki domin tabbatar da ganin sun gudanar da ayyukansu na kare da kuma hana faruwar yaƙi. Ya ce muddin idan sojojin Amurka za su yi yaƙi, to za su yi ne da niyyar yin nasara. Ya ce haka kuma wajibi ne a kashe kuɗi masu tarin yawa ga tsoffin sojoji domin ko sun sadaukar da rayuwarsu, don haka yanzu lokaci ne da za a saka musu da kuma ya taɓo batun masana'antu. Sai ya ce babban burinsa shi ne ya tabbatar masana'antu sun gudanar da kasuwancinsu a cikin Amurka ba tare da wata tsangwama ba, wanda har zai kai su ga barazanar ficewa cikin ƙasar. Ya ce masana'antun Amurka sun fi na kowace ƙasa biyan haraji a duniya. Ya ce yanzu haka tawagarsa masu kula da harkokin haraji suna nazarin yadda za su inganta harkokin haraji da yadda za su rage adadin haraji da yadda masana'antu za su samu sauƙin gudanar da ayyukansu, wato kuma ma'aikata su amfana. Shugaba Trump ya ci gaba da cewa,
currently when we ship products out of America, many other countries make us pay very high tariffs and taxes.
Ya ce a halin yanzu idan mun fitar da kayayyakin masana'antunmu zuwa kasashen waje, sai ka tarar kasashen da muke kasuwanci da su sun cika mu da ɗan karan haraji, amma mu ko idan mun shigo da nasu abinda za mu caje su bai ta kara ya karya ba. Da kuma ya taɓo batun dokar shige da fice, sai Trump ya ce,
at the same time my administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement.
Ya ce yanzu haka gwamnati na ta amsa kiran Amurkawa domin inganta harkan shige da fice tare da bunƙasa matakan tsaro a bakin iyakokinmu. Muddin muka samu damar aiwatar da dokokin bakin iyakokin ƙasarmu, wannan zai taimaka ƙwarai wajen ƙara samun abin da ke shigo muna. Kana zai taimaka waɗanda ba su da aikin yi, kana mu samu damar ƙarin miliyoyin daloli. Wannan shi ne zai ƙara sanya al'ummarmu ta zama wurin da kowa zai zama zauna ba da tsangwama ba, domin burinmu shi ne kowane ba Amurka ya samu iya nasarar abin da ya sa a gaba, amma hakan ba za ta yiwu ba a cikin yanayin da ba doka ba oda. Ya ce don haka ya zame wajibi muhimmatu wajen gina babban katanga a kudancin ƙasarmu. Mutumin da shugaba Donald Trump ya zaɓa ya zama shugaban hukumar leken asirin ƙasa ya bayyana Rasha a matsayin babban barazana ga Amurka. a jiya Talata wannan dan taliki ya shedawa yan majalisar dokokin na Amurka cewa ba boyayyen batu bane cewa Russia ta yunkurin ganin tasiri a zaben watan Nuwamban da aka yi. Tsohon sanatan Indiana Dan Cost ya fadawa kwamitin bayanan sirri na tsaron kasa na majalisar dattijai cewa da alama Russia ta nace wajen kumbiya-kumbiyanta don ganin ta yi tasiri a zaben Amurka. Akan haka ne ya alkawarin cewa zai ba da goyon bayan da duk ya dace domin ganin an yi binciken kwakwaf game da rawar da Russia ta taka cikin wannan zabe na Amurka. Ya ce ba shakka wannan abu ne da ke bukatar binciken kwakwaf domin fidda sakamako. Cost dan shekaru 73 da haihuwa kuma dan jam'iyyar Republican yayi wannan kalamin ne sa inda yake gaban majalisar dattijai domin a tantance shi game da wannan mukamin da shugaba Trump ya zabe shi ya rike. Ya ci gaba da cewa ina tsammanin duniya ta gama sani kuma kowa ya yi amannin cewa ba shakka Russia ta yi yunkurin ganin ta yi kutse cikin harkan zabe ko dai ta yi nasara ko kuma a wannan shine ba mu sani ba. Sai dai kuma wannan matsaya da Cost ya dauka ba shakka za ta sa su samu rashin jituwa da Donald Trump wanda da farko ya wanci kalar da binciken kwamitin tsaron wanda suka gudanar da farko a lokacin kamfe da kuma bayan kamfe domin ko rahoton farko da ofishin tsaron ya bayar dab da za a rantsar da Trump din ya nuna cewa Russia ta yi kutse cikin wannan zabe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jama'ar jihar Unity ta kasar Sudan ta Kudu, daya daga cikin yankin da ya fuskanci matsanancin fari, sun ce sun rayu ne ta amfani da cin ƴaƴan itace da kuma tsaron da ke fitowa kan ruwa har na tsawon shekaru uku. Su ko cibiyoyin aikin jin kai da suka ce isa wannan wurin waɗannan mutanen ya zame musu wani jan aiki har na tsawon watanni, yayin da ƴan ƙauyen suka ce noma ya zame musu da wahala domin yawan harbe-harbe da sojoji ke yi a yankin nasu. Daya daga cikin shugabannin al'umma ya tattara dubban mutane waɗanda suka yi dogon layi domin yin rajistan samun abin tallafi daga hukumar samar da abinci da kuma UNICEF domin samun abin da za su sa a baki. A cikin satin ta gabata dai ne hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana cewa fari ya addabi yankin wato gundumar Lee, wani ɗan shekaru 32 mai suna Ray Nguyen Chek mai ƴaƴa 8 ya ce faɗan da ake yi tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnatin na daga cikin dalilin da ya haifar da fari a wannan yanki nasu. Ya ce wannan yaki shine ya lalata dukkan albarkatun gona a wannan yanki nasu. Ya ce idan an duba ba wani irin shuka a wannan wurin domin ko sun gaza shuka don haka ba su da abinci. Ya ce ga yaransu nan cikin rana suna kuka saboda yawan wannan fari, in ji Chek. Ya ce rayuwa a wannan wuri na cike da kalubale domin sojojin gwamnati na nan na ta fada da sojojin tsohon mataimakin shugaban kasa Riek Machar tun dai da yaƙi ya barke a ƙasar ta Sudan ta Kudu a cikin shekarar 2013. Yan ƙauye suka gudu suka bar gidajensu, wasu kuma su koma cikin daji da zama.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda watakil ba za ku kasa jefa cikin labarai, shugaban Amurka Donald J. Trump ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka, inda ya jawabi na sawon sa'a 1:05.
Tonight, as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our nation's path toward civil rights and the work that still remains to be done.
Shugaban Amurka yake cewa yayin da muke kammala bukukuwan watan karrama tarihin bakar fatan Amurka, hakan ya tuna mana gwagwarmayar da aka yi wajen tabbatar da yancin walwala da kuma aiki da ya rage a gabanmu. Shugaban ya ci gaba da cewa irin hare-hare da ake kaiwa a cibiyoyin Yahudawa da wuraren binne mutanensu alama ne da ke nuna mana kuma ke ƙara jaddada haɗin kanmu na cewa mu Amurkawa baki ɗaya kanmu haɗe yake wajen yin Allah wadarai da irin waɗannan halaye na nuna ƙiyayya. Kuma kamar yadda na tsaya gabanku nake gabatar da wannan jawabi, wannan magana da nake game da neman haɗin kai kuma tabbatar da haɗin kai tsakanin ƴan ƙasa magana ce da ke zuwa daga zuciyata. Da ya juya kan shige da fice musamman waɗanda suka samu damar shigowa Amurka, kuma shugaba Trump ya ce
those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values. We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America.
Yace waɗanda suka samu martabar shigowa Amurka tilas su kaunaci ƙasar mu da mutunta mutane da al'adunta. Ba za mu kiyale ƙasar mu ta zama mafaka ko tungarƙen ta'adda ba. Ba za mu kiyale ƙasar mu ta zama mafaka ga masu tsauran ra'ayi ba.
America has spent approximately $6 trillion in the Middle East. All the while our infrastructure at home is crumbling.
Shugaban na Amurka ya bayyana takeici kan zunzurutun kuɗi na fitan hankali dala na dukan dala zambar ko trillion 6 da Amurka ta kashe kan yaƙe-yaƙe a gabas tsakiya. Yace da Amurka ta mai da hankali da waɗannan kuɗaɗe da ta saki gine ƙasar nan sau biyu, kuma ma idan da tana da shugabanni waɗanda suka iya wato shawarwari ko kuma kula da muradin Amurka, da ma sai an gina ƙasar nan har an saki gine ƙasar nan har sau uku da waɗannan kuɗaɗe. Daya daga cikin abin da ƙawayen Amurka suke kasa kunne su ji a jawabin shine kan batun ƙungiyar tsaro ta NATO.
To those allies who wonder what kind of a friend America will be, look no further than the heroes who wear our uniform. Our foreign policy calls for a direct...
Da anan shugaban Amurka yake cewa idan waɗanda suke sa ido su kalli manufar Amurka game da hulɗa da ƙasashen waje, kada ma su ɓata lokaci ko su yi nisa wajen duba wani abu, su dubi jaruman Amurka waɗanda suke sanye da kayan sarkinta. Shugaban na Amurka ya ce Amurka za ta ci gaba da ba da cikakken goyon baya ga ƙungiyar tsaro ta NATO, ƙungiyar da ta shahara ta yi suna tun kafin yaƙi ko kuma tun zamanin yaƙin duniya na ɗaya da yaƙin duniya na biyu, kuma ta yi tsayin daka wajen ganin ta ga bayan wato aƙida ta kuminisanci a doron ƙasa. To, shugaban Amurka ko kuma mun ce kaɗan daga cikin jawabin shugaban na Amurka kenan a gaban zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka. Yanzu kuma sai fagen siyasa a Najeriya, inda rahotanni suke nuni da cewa helkwatar babbar jam'iyyar adawa ta PDP ƙarƙashin shugabanta da kotu ta tabbatar Ali Modu Sharif, wannan ofis ya kama aiki gadan-gadan. Ga Nasira da Muhikaya.
Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP Sanata Ali Madu Sharif ya shiga ofis a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza, Wuse Zone 5 Abuja. Sharif, wanda ke samun adawa daga bangaren jam'iyyar na Amin Makarfi da har wasu suka yi yar zanga-zanga, ya ce yana da cikakken goyon bayan 'yan jam'iyyar, ciki har da wasu gwamnoni da bai ambaci sunayensu ba. Tuni dai wasu magoya bayan Sharif daga jihar Imo suka kawo masa ziyarar mubaya'a da rera waƙoƙin mara baya. An kammala sabon fenti a ofishin, inda aka ga tsohon mai ba shugaba Jonathan shawara kan siyasa Ahmad Gulak, Kaido Ojigbo da Sanata Buruji Kashemu na shiga da fita. Sharif yana murmushi da nuna ƙwarin gwiwa samun nasara a ɗaukaka ƙara da kwamitin riƙon jam'iyyar ya shigar kotun ƙoli.
Na ce musu, look, ba ni da damuwa da as long as za a yi abu a kan gaskiya, ni ba chairman na party shi ne ta dame ni ba, a'a. Partin mu dai ya koma hannun mutanen Najeriya. Ba za yi fati mutane kalilan su ɗauka su rike ba.
Wasu matasan jam'iyyar da ke neman gane alƙibla da tafi ƙarfi don su bi, shin Madu Sharif ne ko makarfi, su ma sun halarci taron mara baya. Tsohon ƙaramin ministan kuɗi Dr. Irima Lawan Ingama na kan gaba cikin masu gani ya dace duk 'yan jam'iyyar su haɗa kai da Sharif don raya adawa a Najeriya.
Harkan siyasa ka yadda ma kamar yadda shi Alkai Ibrahim Gama tun kafin a zo ga wannan an yi kwamiti na mutum ɗaya na General Ali Gusau, ya kira makarfi, ya kira Sharif, ya ce me yasa ake wannan abin. Sharif ya ce shi ma bai sani ba. Aka ce to me hanya, to ya ce sai Sharif ya ce da shi da makarfi duk su sauka.
Gwamnoni gaba ɗaya ba sa tare da ku, tsoffin ministoci banda kai watakila ba a ga wani a wajen wannan taron ba.
Ƙarya ne, in ga maka ko su da suka kira wa'incan ɗin gwamnoni huɗu ne suka je, gwamnoni takwas suna tare da mu kullum, kuma wa'incan gwamnonin da suka je ma aiko da kunya da hauka ne. Ka gane, yanzu kai ka san abin da suke da daddare, kai abin da baka gane shi ne wallahi tallahi. Mu da muke zama a gidan Sharif, mutumin da za ka gan shi kullum da shi za ku zo ku ci abincin dare, ku sha shayin Sharif da shi, har ba zai zauna ba yana hira sai ƙarfe bi na dare, kuma gobe ya kai gan shi a wajen makarfi. Dukkan su wayannan ba zan kira suna ba, duk su cinan ne su ci cin, kuma in ka biye ta su wallahi ka shiga uku.
Yanzu a tuna sakataren shirye-shirye na kwamitin Riko Abdul Ningi ya ce lamarin Madu Sharif yana kawo musu kancal.
Matsala da Madu Sharif tana nan a jike, amma muna fatan Allah tabaraka wataala zai kawo hanyar maslaha da warware wannan fadan. Domin ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya shine wannan fadan, kuma mun tabbatar kan cewa akwai hanin baki a cikin fadan.
Gwamna Aisha Fayyashe na Ikiti ya ce sam ba za su yi mu baya ga Sharif ba. Ganin Fayyashe a wajen rantsar da gwamnan Ondo Akeredolu na APC ya jefa yar tambaya ga manufarsa ta siyasa. A labarin da jaridu suka wallafa, Fayyashe ya ce duk da bambancin siyasa akwai muhimmanci haɗin kan yankin Yarbawa, yana mai cewa ba zai so ya sheka ba. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan mai ritaya ya yi kira ga 'yan Najeriya su yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya ba shi lafiya. Janar Gawar ya yi wannan kira ne a Yola Fadar jihar Adamawa, inda ya jagoranci irin wannan addu'a a babbar majama'a da ke can, kamar yadda ya gaya wa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz.
Dan adam ba dan adam da zai ce zai girma bai sami wannan rashin lafiya ba. To amma wannan abu ne wanda za abin da za a yi shi ne kai ayi addu'a Allah shi kawo sauki a wannan su likitocin za su yi iyakacin ƙoƙarinsu za su gyara abubuwa. To wannan kam ba abu ne wanda ya kamata yana sai da ko sai aikin siyasa ne ya sa ake dagula wannan maganan rashin lafiyan shi mai gida. A yi masa addu'a abinda muke kenan, abinda muka yi kenan jiya yana can ba damsa kadai ba, yana nan jimaita ne ko a jimaita ne ya ci wannan. So wannan dole ne a yi addu'a Allah shi samu sauki ya ci gaba da aikinsa yadda ya kamata. Bai kamata ba yana ana mai da wannan maganan siyasa ba, abin da ke faruwa kenan. Saboda wasu watakila suna duban abinda kamar abinda ya faru ma yar addu'a shi yasa suke ganin wannan suke sawa. Saboda ko idan wani abu ya faru a ce wai mutanen su ne suke za su wannan, kada a yi ma tunanin wannan. Allah da ikonsa zai sa komai da komai daidai. Allah zai bashi wani sauki ya sami ya dawo mana ya ci gaba da aikinsa.
To sai dai kuma wannan ziyara addu'o'i da tsohon shugaban ƙasar ya kawo jihar Adamawa na mako zuwa ne, yayin da haɗakar ƙungiyar magoya bayan Buhari da Usman Jita Bowa ke magudanar da gangamin addu'o'i a Yola, inda ma aka yi wa shugaba Buhari addu'a na musamman. Yamma dai zuwa yanzu ana ci gaba ne da gudanar da irin waɗannan addu'o'i ga shugaba Buhari a wasu sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ko a jihar Niger ma malaman addinin Musulunci da na Kirista suna yi wa shugaban na Najeriya addu'o'i kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
يسبح الله السماوات والسبع والأرض يوم الدين وإن من شر الناس يسبح بحمده
ولكن له عذاب مهين فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
أهل يانزو داي إنا ونن زوري دا أكي كرنت القرآني دا نفين سوكا دوبو دومين نيمان سلكي غشوغا بانكاسا Muhammadu Buhari, kuma ina tare da wani alarama a gabana. Malam Yusuf nanka
Ibrahim,
yasa kuke wannan karatu?
Wannan karatu da muke yi don shugaban ƙasa Allah ya bashi lafiya, wannan lura da Allah ya saukar mai da shi.
A bangaren mabiya addinin Kirista ma ba a bar su a baya ba, domin kuwa sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i ga shugaba Muhammadu Buhari. Rabaran Musa Dada shine mataimakin shugaban kungiyar Kristocin Arewacin Najeriya, yayi bayanin dalilin gudanar da addu'o'in.
Kowanne wanda yake da hanya na shugabanci, Allah ya ce mu yi addu'a domin su, domin nasarar su shine salaman mu. Don haka nan daidai ne da aka ce shugaba ba lafiya ana bukata a yi addu'a. Muna so ya warke, muna so ya samu lafiya, gaskiya ne. saboda haka nan masu bi mu muna yaduwa domin shi.
A yanzu dai kusan kowanne saƙo na Najeriya hankalin jama'a ya karkata wajen yin addu'o'i tare da fatan Allah ya dawo da shugaba Muhammadu Buhari gida Najeriya cikin koshin lafiya. Mustapha Nasiru Batsare, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Demokradiya a yau. A cikin shirin, kamar yadda kuka ji a cikin labarai, a jawabin na shugaban Amurka ya ce Amurka sun zaɓe shi ne domin ya jagoranci Amurka ba duniya ba. Saboda haka muke tambaya a cikin shirin demokradiya, shin ya shugabannin Afirka suke ji ne game da ƙasashensu idan muka yi la'akari da jawabin da muka tsinta a dandalin sada zumunci na tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar Kenya Farfesa Lumumba kan hali da nahiyar Afirka take ciki.
When I look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening?
Lokacin da na kalli Afirka, tambayu kan faɗo min a zuciya. Sau da dama na kan tambayi kaina me zai faru in an ce shugabannin Afirka magabata irin Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba za su dawo duniya su ga yadda lamura suke Afirka yanzu. Abinda zai ɗore musu kai shine yadda Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ke cikin ragaita. Ana yaƙi a ƙasar a halin yanzu, amma baka ganin labarin haka a kafafen labaru, domin ba ma iya jin akalar kafafen labarun namu ma. Maganan nan da nake yi da ku can ƙasar Afirka ta Gabas ana gwabza yaƙi, amma mukan tada magana ne jefi-jefi.
Mutedly, as I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka.
A yanzu haka a kudancin Sudan, mafi sabuntar ƙasa Afirka, kabilan Nuer ta tasan mata Dinka da yaƙi. A yanda nake muku maganan nan, Eritrea ma bata zauna lafiya ba, ba kwanciyar hankali a Masar da Libya. Hakanan sauran ƙasashe ba gara-gara ko dama-dama kamar Senegal da Somalia. Afirka dai tana yaƙar kanta ne.
They would be confronted with an Africa which statistician and romantic economists say is growing but which in truth is stagnated.
Wannan shi zai daure wa magabatan nan kai, kazalika za su zaki shan mamaki yadda wani shahararren masanin kididdiga kuma gangaren a tattalin arziki na Afirka yace nahiyar na bunƙasa, alhali bunƙasar koko ci gaban mai shiga rijiya take yi. Hakanan za su samu daurewar kai daga bayanan nan da muke gabatarwa ta furucin Farfesa Umlama da ke cewa Afirka na fama da cutar dimuwa, wato bata san inda mata dosa ba. Afirka da matasa maza da mata ba su da kishin nahiyar. Shugabannin dai za su fuskanci Afirkar da ƴaƴanta ke shiga cikin yanayin wulakanci a ofisoshin jakadanci Turai da kuma Amurka, a yayin gwagwarmayar neman gagarumar takardar nan ta zama ɗan ƙasa ko zaman ƙasa, wato green card. Za su fuskanci ƙalubalen matasa maza da mata daga Niger, Nigeria, Senegal, Mali da Mauritania na nitsewa a tekun Bahar Rum, yayin da suke son ƙetarawa don shiga Turai su zama bayi.
This time round, Africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved. They are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America.
Da can baya dai akan kama yan Afirka ne a tilasta musu aikin bauta a Turai da Amurka, amma yanzu suke faɗi tashin lalle ilalla sai sun shiga Turai da Amurka don aikin bautar. Wannan ita ce annobar da ta shafi Afirka. Za su fuskanci Afirka da mutane ba sa kishin kansu ko abinda Allah ya huwace musu, inda za ka samu masaukin baki a Dar es Salaam ko Nairobi, abincinsa ma na da suna irin na ƙetare ne. Idan muka soya dankali sai mu ce tuyar Faransa ne, alhali a Dar es Salaam aka soya.
Fry potatoes, we call them French fries, even when they are fried in Dar es Salaam. They would be confronted with another Africa, an Africa which does not tell her story.
Za su fuskanci Afirka da ba za ta iya ba da tarihin kanta ba, sai dai labaran da Turawa ko Turai da Amurka ke bayarwa, CNN, Radio Deutsche Welle ko ko Radio Faransa, RFI. Za su fuskanci matasa maza da mata da ba su alfahari da Afirka. Da zarar sun ji nishadi sai su fara kirarin kungiyoyin ƙwallon ƙafan Turai da Amurka. Shin Manchester United ne, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, amma ba maganar kungiyoyin ƙwallon Afirka kamar Yonga, Mopurina Wanderers, Cormahia, FC Leopard. Za su samu Afirka da ba ta cin gajiyar filin barkwanci da wasan kwaikwayo Afirka da ke karrama Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Brad Pitt.
The Africa does not celebrate Genevieve Nnaji of Nigeria or Rita Dominic or Lou Jacobs of Nigeria. It does not celebrate Bongo Wood or Nollywood or Riverwood. It celebrates Hollywood.
Afirka da bata karama Genevieve Nnaji ta Nigeria ko Rita Dominic ko Olu Jacobs ba sa karama jibiyoyin fina-finai irin Nollywood ko Riverwood da ake ambatar wasunsu a Nigeria da dai sauransu, sai dai karama Hollywood. Matasa ba abin da ke burge su sai irin ƴan wasannin kwaikwayon Mexico. Me yasa muke tunawa kanmu wannan kalubalen? Domin a ƙarshen zamani yaƙi yakan zama na ƙwaƙwalwa ne, wato a wanke wa mutum ƙwaƙwalwarsa da baƙin lamura. Idan Afirka ta fara tunanin kanta, nan ne za ta samu ci gaba. Tambaya a nan, shin Afirka za ta fara tunanin? Muna da jami'oi da dama. Tanzania na da jami'oi, ciki har da ta Dar es Salaam. Nairobi na da jami'oi, haka nan birnin Kampala, haka nan birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Muna da duk waɗannan jami'oin da injinoyi, amma hanyoyinmu ba injinoyin Tanzania ke shimfiɗa su ba, a'a sai ƴan China ko ƴan Sin ke shimfiɗa hanyoyin namu. Don haka muna da injinoyi da ko hanya ba za su iya shimfiɗawa ba.
We have doctors whom we have trained, but when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, if you are colonized,
muna da likitoci da muke horarwa, amma in muka samu jinya musamman ma dai jami'an siyasa a cikin mu, ya dogara ga kasar da ta yi mana mulkin mallaka. In Burtaniya ce da mana mulkin mallaka, sai mutun ya ruga London. In Faransa ce ta yi maka mulkin mallaka, sai ka ruga birnin Paris ko Paris. Idan Portugal ce, mutun ya ruga birnin Lisbon. Idan ko Andalus ce, wato Spain, mutun ya ruga birnin Madrid. Kwanan nan kuma da yake ɗan Asiya sun fara hada hancin tunanin su waje ɗaya, sai mu ruga India. Hakan nan da yake Larabawa ma sun fara tunani, sai mu ruga Dubai.
By notwithstanding that we have the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, the Chris Hani Baragwanath.
Duk da muna da asibitin Kenyatta, Muhimbilis a Tanzania, Cristiano Faragonas na Afirka ta Kudu, Mamaye Mouse a Kinshasa Zayar ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, amma sam ba mu amince da likitocinmu ba.
We also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education, but it's free.
Da kuma tsarin ilimin mu, inda jami'an siyasa ke yaudarar akwai ilimi kyauta, amma ba haka lamarin yake ba, don ba sa tura ƴaƴan su waɗannan makarantun inda suka horar da su da tsarin ilimin Burtaniya da Amurka. Dan in sun gama su tafi can, ba wai tsarin ilimin ne yake da illa ba, amma yadda yakan sauya tunani, yake koyar da ɗabi'u na wasu mutane.
But we are co-authors of our own misfortune. Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, we are given a
muke addasa kanmu matsala da kanmu. Dan in muka samu damar yin zabe, sai mu buge da neman kudi. Wannan shi yasa mukan zabi barayi a matsayin shugabanni.
How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we want
mukan zabi kuraye ne mu basu ajiyar akuya. Idan an cinye akuyar, sai mu yi ta shan mamaki. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu haro takaitaccen shirin demokradiya a yau na wannan makon kenan, sai kuma mako na gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamul Hikaya da ya fassara jawabin Farfesa Lumumba da kuma shi Farfesan da kansa da kuma Chibahiro Dodoni wanda ya taimaka wajen daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata. Yanzu kuma sai a gyara zama, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Jiya Talata, Rasha da China sun hau kujerar naki don taka burki ma wani yunkuri a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙaƙabawa gwamnatin Siriya takunkumi saboda amfani da makaman guba kan jama'ar ta. Wannan karo na bakwai kenan a tsawon shekaru kusan shida na yaƙin Siriya da Rasha ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naki don kare gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Ƙasar Bolivia ma, wacce mamba ce ta kwamitin sulhun, ita ma ta kada kura'ar adawa da matakin. Kasashen Masar da Habasha da Kazakhstan ko sun kaurace mawa kura'ar ne, to amma har an samu adadin kura'un da ake bukata. Jiya Talata, wani babban jami'in kungiyar kawancen NATO ya yi kira ga hukumomin yankin Abkhazia da Rasha da ta mamaye, wanda wani bangaren kasar Georgia ne, da sake tunani game da shirin su rufe wurare biyu na shiga yankin da ke karkashin ikon gwamnatin Georgia mai fada a Tbilisi. Rufe waɗannan wuraren ƙetarawa biyu da ke bakin iyakar yankin Abkhazia da ƙasar Georgia, wanda ɗaruruwan 'yan ƙasar ke amfani da su kullum, zai haifar da koma baya ga yanayin wannan yankin da ma cikas a wannan yanki, in ji mai magana da yawun NATO Ona Longesescu.
To madalla gaishe ka daka Allah ya kamu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da iko Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim ya wanda ya taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Diodo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Charles Hall da ya rika masa. Anan ni sahabu Imam Ali Zanda ka ta yin sallama da ku. Mu zama lafiya.